Sariya na kai wajen wata hudu ina nema ki amince da soya ta kinki amma kawai jiya nazo unguwanku sai na samu labarin wai wani tsoho kike so shi ma yake son ki ga wani matashi me zaki yi da tsoho
Tsoho da kudi yaro yaro in ba kudi yau ya koma tsoho Ana wata magana jama'a ga wata magana ta zo